And so when you hear the gospel in your native language, the tendency is for you to imbibe it more and more. And I believe that for Terra Christian, Terra speaking Christians, this endeavor will make them better Christians.
Kakatinmu zai sauke lai Musta Yakubu Dogara ya ce idan ka saurari wa'azi cikin harshen yarenka akwai yakinin cewa zai zauna muka a cikin kwakwalwarka saboda haka yana mai imanin duk wani dan kabilar Tera Kirista wannan kokari zai ba su damar su kasance majiya masu nagarta Musta Keke Rubo shine wanda ya jagorance aikin fasara littafin Bible zuwa yarensu na Tera ya shaida min cewa aikin fasaran ya dauke su tsawon shekaru goma kafin su kammala
ya dauke mu shekara goma
muna yi
to
su sunansa wannan littafin da ke rana kuke kira
Lewar Alkawara
to ta yaya kake ganin zai taimaka wajen ganin mutane sun fahimci wannan
da shike za a faɗa ne a karanta ne a yare jama'a za su ji dadi za su fahimce shi fiye da karantawa a wani yare
to wasu yaran ma yanzu kana gani an kusan bace yanzu za ka ga yaran kamar wata kila yawancin magana za ku yi da wasu yare ne
a cikin shirinmu muna tafiya da inganta yare haka yanzu mun rubuta wasu littattafai guda hudu yadda za a koyar da Teranci akwai kuma wani guda daya wanda ake karantawa da karantawa
mai tangalan kuma shugaban sarakunan gargajiya Kiristoci na jihohin Arewa Musta Audu Buba mai Sharo ya yaba wa wannan yunkuri na kabilar Tera inda ya buƙaci sauran kabilu da su kwaikwayi wannan tsari
abin da nake fata kasan yare zai kawo za a koyar da su a makarantu domin su gane addininsu da yarensu saboda haka yana da amfani kuma mu sauran yarukan da ana so amma ke da mu da Allah kuma za a sake ribaibi a dawo a fara kadamar wanda aka yi na yare ina kira ga yaruka duka kamar yadda da muka koyi Hausa mun koyi Turanci yanzu na so a dauki koyon yare sosai domin kada abin nan ya bata yare su bata
inji cewar Evangelist Musa Michel shugaban kungiyar matasan Kirista na Arewacin Najeriya ya ce samun babu din cikin yaren Tera zai taimakawa matasa da matsofi wajen fahimtar addinin nasu
to da farko dai zan ce wannan abu ne wadda mu muke alfahari da shi wadda ya'a da suke tasowa idan ba yi abubuwa kamar wannan ba yare da ake ganin ma zai iya bata to wannan sun yi wani abu wadda ya kamata wadda kuma akwai wasu iyaye wadda idan aka karanta musu abu a Hausa ba za su gane ba amma kaga da an ba su sun karanta a yare za su fahimci abin kamar yadda ya kamata sannan yara da suke tasowa yanzu kuma su kansu za su gane maganar Allah da kuma ta yarensu yaren ba zai bata ba wannan lalle sun yi hange kuma sun yi abin da ya kamata wadda maganar Allah za ta tafi kuma za ta jima a cikin yare
Yohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria